More music at houseofsongs.com.
Azama omejin binta mai rama bugu
musa musa
mejin asama omejin binta
mai rama bugu musa musa
ashe kane ba sune ba uban mamma
musa musa
ashe kane ba sune ba
uban mamma musa musa
alaje uban mamma musa musa
akaba
damalala na obama
Baso haye ma don ka shimbi
to don ka akai laki
ni ba
Mutanen Najeriya suna fadin cikin mutanen Aminu Kano yau babu
irin Musa Musa
wajen kyauta ta alfahari doka babu
irin Musa Musa
sance muna
babu irin Musa Musa
a sarkin noma sarkin lada Najeriya ganai gare gadin kuduwa ne mai bukatan noma in yana son ya ci riba tai ko bai mota ko mai babur Koko ka dauke mota haya ka je gonan Musa Musa wa ka de bashirin noman
Musa
ka de bashirin noman
Musa
ka de bashirin noman
Musa
ko de ba irin noman Musa ba dai da shirin noman
rago ba
ko de bashirin noman
Musa ba dai da shirin noman rago ba
da balala na baba
kolanga akai Musa Musa
ba inda ya bani mamaki alhaji Musa Musa wa gaza anadin tafi dan katsina an aika min challafiya banje bara na jumu'a rana asabar kwairo ne zo Musa Musa wa yayi bidata lokacin banzo ba na asabar da ni isa na je gidan sa can bariki na yabe dan Musa Musa wa na zo cikin gari dan kwairo na yabe dan Musa Musa wa alhaji Musa ban gane shi ba na je mutane na tabadin Musa Musa wa ye Kano kai wasu sun ce yayi Katuna sai wasu jama'a sun kace Musa Musa wa ya shirya darzaza na kola
ya
san ce
darzaza na kola ya je gona da malala na fama
tunda na ye bidata ban gane shi ba ka sake kiran dan kwairo
gona
na ye bidata
ban gane shi ba ka sake kiran dan kwairo gona
da malala na fama
kolanga akai Musa
Madu na kashiri
Musa Madu na kashiri
yayi
Mamadu Lagashiri Musa
Ega Alhaji Musa dangwelo ya ya zakagu Musa Musa kabashi kiti Musa
adede.
Ega Alhaji Musa dangwelo ya ya zakagu Musa Musa
kabashi kiti Musa adede.
Salikin aiki Alhaji Musa ya tafi kasa shan waje Alhaji Musa aiki yayi wakilin Najeriya can kasar Jamus Musa yaje Ingila yaje America yayi wakilin Najeriya ya dawo dole a ce maka salikin
aiki dole a ce maka salikin noma
dole a ce maka
salikin aiki dole a ce maka salikin noma
Damala la no vama, solanga ke musa musa, damala la no vama, solanga ke musa.